A yau ne shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron yake kammala ziyarar da ya kawo Najeriya domin haɓaka hulɗar tattalin arziki da al'adu tsakanin kasashen biyu. A lokacin da ya kawo ziyara Lagos, shugaban Macron ya ziyarci gidan rawa na sanannen mawaƙin nan mai kare haƙƙin talakawa marigayi Fela Aniku Lakoti, inda ya yi jawabi ga ɗaruwan 'yan Najeriya da ke gidan rawa, shi kuwa har da gwamnan jihar Lagos Akinwumi Ambode. Macron ya ce akwai buƙatar samun shugabannin Afirka su tashi tsaye wajen raya kasa shansu, domin kuwa nahiyar ba za ta ci gaba ba sai da hannun 'yan Afirka. To ko me shugaban na Faransa zai ce game da ziyararsa gidan Fillon? Ya ce wannan wuri yana da mahimmanci kwarai gare ni, ina son zuwansa, kuma abin alfahari ne ga kowa musamman ma 'yan nahiyar Afirka. Ga shi na gana da gwamnan jihar Lagos da kuma 'ya'yan Fila irin su Femi, kamata yi wannan abu ya zama abin alfahari gare su da kuma sauran Afirka.
It was great to be here with them. It's a governor and to see him and all the places. I mean, we spent a very great month.
Shukwa Femi da ke zama dan Fila cewa yi.
Fighting against injustice for 18 years in this building, keeping the legacy of my father alive.
Wannan abin alfahari ne ga mahaifinmu da ya shafe shekara da shekaru yana yakin neman 'yancin bil'adama da wannan gida, kuma yau ga shi wannan wuri ya zama abin tarihi da ake zuwa domin ganin sa. To kuwa su ma sauran 'yan Najeriya da zaburin Nijar ke ganin wannan ziyara, ga dai abin da wasu suke cewa.
Sunana Umar. Alhamdulillah, wannan abun kuma ya yi muna daɗi. Mu 'yan Nijar abun ya yi muna daɗi sosai, don saboda me kulla zumunta yana da kyau, don saboda yana ba abun da ya fi asarar zumuntan ƙasa da ƙasa a zauna. A zauna kuma lafiya da juna, a samu ake karuwa da juna, ake jin labarin juna da sauransu. Sannan kuma shi ma ya yi ƙoƙari saboda ya tuna baya. Ya taɓa zuwa Najeriya, mutanen Najeriya suka tarbe shi hannu biyu, suka ji daɗi, sannan kuma shi ma yanzu ya dawo kuma ya kawo ziyara. Ziyara kuma yana cikin babban alheri tsakanin ƙasa da ƙasa.
Sunana Garba Abdullahi, wazirin Hausawan jihar Lagos da ke Sabo Yamma. Wannan ziyara da ya kawo muna murna da ita da fatan alheri, domin wannan shine ya gwada cewa da gaske yake akwai wannan kulla zumunta kuma da yarjejeniyar da aka yi ta taimaka ma Najeriya da wasu abubuwa. To kaga ya gwada cewar da gaske yake yana bisa kan hanyar da za a taimaka din. Don haka Ubangiji sai mai fata Allah ya sa in ya taimaka, Allah ya bada ikon yin abin da ya kamata a yi da su.
Kafin shugaban na Faransa ya bar Najeriya, sai da ya rattaba hannu da takwaransa na Najeriya shugaban Muhammadu Buhari na ba da tallafin kuɗin raya ƙasa ga Najeriya na dalar Amurka miliyan 475 domin ayyukan raya ƙasa a jihohin Kano da Lagos da Ogun. Babangida Jibrin, Murya Amurka daga Lagos. Thank you.